أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير كلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala, wanda ya sake kaddar saduwanmu a wannan gidan rediyo mai albarka shine Internative, wanda muka saba gabatar da yani littahi na 40 hadis ko 40 nawawi a dukkanin ranar Litinin daga ƙarfe 10 zuwa 11 haka da ranar Alhamis daga ƙarfe 10 zuwa 11. Wanda yau yayin wa musulmai muna 22 da watan Safar, wata na biyu a kalandar mu ta musulunci, shekara ta 1445 bayan hijira ta manzon tsira farin jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da 7 da watan September, yani wata na 9 shekara ta 2023 miladiya. Kamar yadda muka faɗa yayin wa musulmai, wannan littafi da muke gabatar da shi a wannan gidan rediyo mai albarka Internative Arba'una hadis, kafin nan muna ta'aziyya da babban malami, shehun malami na ƙasar Najeriya, Abubakar Arugungum, Abubakar Gero Arugungum, wanda Allah ya mai wa'adi jiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai zunuban shi, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mai rahama, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka kabarin shi ya sa ya huta. Insha Allah malami ne mai gwagwarmaya, mai isar da saƙon Allah a kowane lokaci. Rayuwa ta yi kyau, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa ya huta. Insha Allah kuma yau ci gaba da karatunmu na 40 hadis, 40 nawawi. Yau za mu tashi hadisi na 15, hadisi na 15, kuma yau insha Allah darasi ne na 7 a cikin jeren giyan littafin, ko na 8 in ban manta ba. Sannan kuma Rannan kaman ina bayani sai na ce ai malamin Imam Nawawi Abu Zakariya Yahya bin Sharaf sai na ce dan kasar Saudiya ne alarki kuma shi kuma dan Syria ne yani dan Syria ne wanda ita ce Sham ada Syria yanzu ita ce Syria ta garin shugaban kasar su Bashar al-Assad wanda galibin su mafiya yawan su yan Shia ne to dan kasar Syria ne Sham yani Dimashq babban birnin Syria Dimashq to dan can ne to kaman cikin bayani na ran nan sai na ce dan yani Saudiya ne hankali na ya dauki zuwa littafi da muke karanta na kitabut tauhid eh nake tsammani shine ne na Azza Abdul Wahhab ne Abdul Wahhab mai kitabut tauhid shine dan kasar yani Saudiya a wani gari da ake ce mai Uwaina to amma shi wannan dan Syria ne Sham babban birnin Syria insha Allah kuma yau kamar yadda na faɗa za mu tashi hadisi na 15 hadisin da yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم wannan hadisi daga Abu Huraira Abdurrahman bin Sakar Ad-Dausi Abu Huraira idan ba kuma ta ba mun ba da dan tarihin shi a takeice to shine ya rawaito wannan hadisin yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsiran Allah da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to falyukrim jarahu ya girmama makwabcin shi ya salam makwabci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingacece yake cewa ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantuhu annahu sayuwarrisuhu Jibril bai gushe ba yana mini wasiya da makwabci daga tahiyya ta tahiyya sai Jibril ya ce ma manzo Allah makwabcinka fa ka kula da shi manzo Allah ya ce hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu har sai da nayi zatan ko makwabci zai ci gado saboda yanda Jibril ya kai mini gaya wajen cewa yani rike makwabcina makwabci Jibril sai ya ce ma manzo Allah makwabcinka dai makwabci shi yasa ya tabbata a wani hadisi akwai wata mace wadda kullun aikin ta sallah kullun aikin ta azumi sai dai tana cutar da makwabcinta da baki aka hudi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata mace kullun aikin ta sallah kullun aikin ta azumi na nafila bayan farilla sai dai kash tana cutar da makwabcinta da baki yani tana yi da shi tana zagin shi Annabi yace hiya finnar ko kuma a wata ruwa la khaira fiha Annabi yace babu alheri da ita tare da ita muka layan wa musulmai di yawan sallata kwana take tana salla ta wuni tana azumi sai dai kash tana cutar da makwabcinta Annabi yace la khaira fiha babu alheri tare da ita a wata ruwa ya ma manzo Allah yace hiya finnar ita kin elwuta ce ya salam yanzu ashe wannan dabin muna ganin shi ba komun komi ba cutar da makwabci muna ganin shi ba komi bane to wallahi gashi wata mace ita mai yawan ibada ce ma kai wa ma ya sheda kai mai yawan ibada ne amma manzo Allah da ta muta aka hudi mai yace hiya finnar ita kin elwuta ce ina fata mun fahimta ka to wallahi mu kula da haƙƙin makwabci kan mu zamanto muna shiga haƙƙin shi mu zamanto mu mai duk abin da musulunci yayi umarni kuma kan mu fahimci cewa makwabci sai wai na gida kadai a'a makwabcinka na shago ga shagonka ga shagon shi a kasuwa makwabcinka ne makwabcinka na yani kun je cin kasuwa a wani kauye ga runhaka ga runhar shi makwabcinka ne a makwabcinka na cikin mota ga kujeraka ga kujerar shi makwabcinka ne makwabcinka na kun hau jirgi ga kujerar shi makwabcinka ne ya salam wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ga wata mace tana yawan sallah kwana take tana sallar nafila ta wuni tana azumi ta mutu Annabi ya ce la kai rafiya babu alheri tare da ita kuma ga wata mace ita kuma aikinta kawai ta taimaka ma makwabci. Annabi ya ce wannan ita ce mai alheri. Ya salam, muna ganin ba komin komi bane. Shi yasa a haƙƙi goma da Allah subhanahu wataala ya zano akwai haƙƙin makwabci, makwabcin ma akwai na nesa akwai na kusa. Inda Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مقتالا فخورا. والجار ذي القربى مقبچي na kusa, والجار الجنب da مقبچي na nesa. مقبچي na kusa malumai suka ce shine مقبچinka na gida, ga gidanka ga gidan shi. Makwabci na nesa kuka gama akan hanya mota, cikin mota ga kujeranka ga kujerar shi saboda baka taɓa ganin shi ba. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan, ya faɗi alheri. Ya salam, auli yasmut ko yushiru, muddin ka san baka faɗi ba alheri ishiru. Indai kai imani da Allah da ranar lahira to ka faɗi alheri ko kai shiru. Ina fata mun fahimta. Na uku sai Annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bako. Bako, ina fata mun fahimta. Bakonka, bakonka ba da ake cewa bakonka Allahnka, wannan kuskure ne. Kuskure ne babba makwa. Falyukrim dayfahu, ka girmama bakonka. Bako so ake ka karrama shi, ka girmama shi. Kuma shimfiɗar huska ta yi ta shimfiɗar tabarma. Daga baƙo ya zo ka tarbe shi kana masha Allah, ahalan wa sahalan, madalla da zawwa, ina suwa ne, ina suwa ne, ina suwa ne. Wannan daɗin da zai ji to ka karrama shi, ko da baka ba shi ba abinci, ka sakin mai huska. A shimfiɗar huska ta yi shimfiɗar tabarma. Kama manta kissa ta Annabi Ibrahim, da ya yi baƙi mala'iku bai san ba mala'iku ne suka zo a siffa ta mutane. Raga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin ko haniz, ya karkata yaje wajen iyallan shi, zo musu da dan marake soyayye ko kace tumkiya soyayya. Kaga dan Allah bako ya samu mai shuyi, ai ba karamin karrama shi ba kai. To wannan hadisin rawahu al-Bukhari wa Muslim, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi, hadisi ne sahihi. Hadisin kawai abu uku ne yake magana akai. Na farko, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan, ya faɗi alheri, auli yasmut ko yushiru, muddin ka san baka faɗi ba alheri ishiru. A kaga bakin wannan naka, wallahi an baka faɗi ba alheri, kai shiru yayi. Shi yasa malam mai ta'alimi yace annutuqu zainun wasukutu salamatun, ma inna dimtu ala sukutu marratan wa laqad nadimtu ala al-iksari miraran. Yace fa iza na dakta fala takum miksara, yace annuduqu zainun shi magana adoce to amma wasukutu salamatu shi kuma shiru a kubuta ne. Ma inna dimtu ala sukutu marratan, bamu taɓa yin nadama shiru da muka yi so ɗaya, bamu taɓa yin nadama. Amma walaqad nadimtu ala al-iksara miraran, mun sha yin nadama a yawan surutu. Fa iza na dakta, in zaka yi magana fala takum miksara, kakka zama mai yawan surutu. Shi yasa yace idza ra'aytu rajula yatakall, idan ku ga mutun yana yawan surutu, idza tamma aqallu al-mar'i qalla kalamuhu wa aykin bihum qil mar'i in kana muksiran. Idza tamma aqallu al-mar'i, idan hankalin mutun ya cika qalla kalamuhu sai ga zancen shi yayi karanci. Amma wa aykin bilhum qil mar'i, ka sakankance da wawan mutun idan ya kasance mai yawan surutu ne, surutun da bai da fa'ida. Amma ake magana a zo a yi ta surutun da bai da fa'ida, ba wai malami ya shiga yana bayani ba. To wannan ai surutu ne mai fa'ida, qala Allahu qala Rasulu da yake faɗa, wannan shine ma mai abin da aka fi so. Amma kawai magana da batta da fa'ida kai ta yi, Annabi ya ce falyaqul khairan, ka faɗi alheri. Wannan kaga wannan falyaqul khairan auli yasmut, da muna yin ta da tun mun gama da duniya, Allah lahiya lau ba matsala. To galiban mutane sun yi wadin sharri ma sama da alheri. Yanzu in kana so ka samu labarinka na al-sharri to ka saurari mutane, amma in kana so ka saurari labarinka na alheri a baka ji ba. Amma in na sharri ne to saurari jama'a mutane. In aka kai alheri shiru, amma in kai sharri a kowa hoye yaji. To bai kamata ba mu zama wannan ɗabi'a ce gare mu, muna musulmai. mu zamanto mu yi yada alheri ma da mutum sama da sharrin shi. Sharrin mu yi shiru kawai tsakanin shi ne da shi da Allah. Falyaqul khairan aw annabi ce kai ko da alheri aw li sumut ko kai shiru shi ya hima. Ina fata mun fahimta. Sannan annabi ya taba ce ma Mu'az dan Jabal kuffa alayka haza. Kala ana akuzu bima na takallamu bihi kala sakilataka ummaka. وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناكرهم الا حسائد السنتهم النبي صلى الله عليه وسلم يا كما باكين شي يتي كف عليك هذا كما wannan bakin naka قال سي معاذ يتي انا اكذ بما نتكلم به النبي ذا كما مو ده ابنده مكي magana da shi النبي يتي سكلتaka امك ما هيفك تايوا بانك كلمه التزجير كلمه تي تصاوتروا كسان بكاي لهي wannan magana wace ana akuzu bima na takalla he aka ma mu da abin da muke magana da shi annabi ya ce sakilataka ummaka yu wa hal yakubu nasu ala wa hal yakubu nasu fin nari shin ana jefa mutane cikin wuta ala wujuhi wa abu su huskar su aw ala manakirin ko zuzan hancin su illa hasaida al sanati abinda halashinan su ne ya girba mana baki wannan ya salam bakinka shi zai kai ka ya halaka ka isa wani ya ce bakinka zakin ka ne da zai cinye ka idan ka iya bakin ka ka tserar da rayuwa ta ka shi ake aunawa a gane dubun jahalar ka shi ake ku aunawa a gane magana kiblar ka in ka furta furcin ka da shi za a gane hanyar ka mana baki ya salam ai ba haushe ma yace baki shi yake yanka wuya wallahi shi yake yanka wuya amma in ya yanka wuyan ma ya hudda kai you know kaga sani wanda an rihe su an kai su kaso saboda baki kai akwai wanda ma an kai su kabari saboda baki kisa wani malami yace ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldagannaka fa innahu su'banu kam fil maqabir min katil lisanihi kanat tahabu liqa'uhu shaj'anu ihfaz lisanaka ka kiyaye bakinka ayyuhal insanu ya kai irin mutun la yaldagannaka kai sare ka maciji ne fa innahu su'banu saboda kumurcin maciji ne shi bakin naka kumurcin maciji ne yace kam fil maqabir min katil lisani no ka sani a cikin makwantai wanda halshen su ne kai su wanda kanat wanda sun kasance tahabu liqa'u shaj'anu wanda da a fagen yaki tsoran sa ake amma yau ga bakin su ya kai su kabari ma'ana dai yayin uwa musulmai mu kiyaye bakin mu fal yaqul khairan awliyasumut ka wada alheri ko kai shiru na farko kenan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira wal yukrim jarahu ya girmama makwabci ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر وندي ايماني ده الله ده ranar lahira walikurim daifahu ya girma bako rawahu al-bukhari wa muslim wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi kenan hadisi ne sahihi hadisi na 16 an abi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qal la taghdab فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وانا حديثي شيما daga Abi Huraira عبد الرحمن بن سكر الدوسي رضي الله عنه يرى الله اشتبته gare shi anna rajulan akwai wani mutum kala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ma manzo Allah ausini ibn wasiya kala sai annabi yace la taghdab kakkai hushi faraddad miraran yako kuma hallo ya dawo karo na biyu yace imin wasiya annabi yace la taghrab kakai hushi hallo dai karo na uku ya dawo yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taghrab kakai hushi so uku rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin kenan wannan hadisin yayin uwa musulmai yana nuna mana cewa wannan mutumin yazo manzo Allah ya mai wasiya kawai annabi abin da yake ce mai la taghdab kakai hushi wayan su ba sun ce yayi ta mimita mai ne la taghdab kakai hushi saboda al-ghadabu miftahu kulli sharr shi hushi shine mabudin duk wani sharri duk wanda kaga ya kashe wani wallahi hushi ne duk wanda kaga ya je yayi wani abu na krim to hushi ne to an ba mu mafita in fushi ya zo ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan fushi ya zo ma in kana tsaye zamna in kuma kana zamne to dan irin gesa sannan inda ruwa a kusa dauki ka dan sha. A ba da Bahaushe ba ko kuma wani zaka ji ya ce ai in kai hushi ka samu taba ka banka mata wuta sai ka huto ka rika ba sama hayaki. To yanda wannan hayakin yake huta haka hushinka yake huta a ƙarya ne. Yanda dai wannan hayakin yake huta haka kuma hushin yake karuwa. Kara shi ne kai. Saboda baka bi hanyar da zaka huda hushin. Kuma abu na farko abinda zaka yi in kai hushi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wayansu suna fada ana ta da jijjiya wuya wani yana ai sai na mai kaza. Wani yana kazanka, wani yana kazanka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tare da sahabban shi sai ya ce ma sahabban shi ka ni na san wata kalma da wayancan da suke fada da wani ya hudu wannan kalmar daga cikin su da abin da yake ji na wannan ta da jijiya wuya da ya huta. Sai sahabbai suka tambaye manzo Allah, wani sahabi ya tambaye manzo Allah wata kalma ce, sai Annabi ya ce da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da shikenan. Kawai sai wani wannan sahabin ya yi tashi ya je ce kai Annabi ya ce kai ta'awizi ka ce a'udhu billah. Kawai da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai jijiya wuyan da waɗanda yake hijiya kwanta. Shaitan ne. Kun san shaitan ne zai zo ya rika zuga kai na kai za a ce ma kaza. Kai za a ma kaza kai kaman kai. Ai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa in ma yanzagannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billah. Amma aka samu wani mai zigi daga cikin shaidan ko na mutane ko na aljani yake zuga ka to fasta'iz billah ka ce a'udhu billah. Ina fata mun fahimta kenan. Hushi malumai suka ce ga yanda ake kashe shi. Na farko kai a'udhu billah to yanzu zaka ji kai sanyi. Na biyu Allah ka dan in kana tsaye ka dan zauna. Allah in ka zauna ma kaga shiru to sai ka dan kwanta ba da za a ce baka dauko taba ko ka dauko wai music wai tana hudda susi ƙarya ne. Music sai dai ma ta ƙara ma susi ta ƙara ma rushin rutsuwa. Dauko Qur'ani ka gani ka karanta. Allah ce allazina amanu wa tadma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tadma innul qulub. Wanda suka yi imani nutsuwa suke samu in suna karatun Qur'ani. Sai Allah ya ce ala ku saurara bi zikrillah da ambaton Allah tadma innul qulub zukata suke samun nutsuwa. Kenan karatun Qur'ani shi zai hudda ma hushi. Ina fata mun fahimta. Kenan maganin hushi a'udhu billah. Hallo kadan in kana tsaye kadan zauna. In kana zauna hallo in ka ji shiru kadan kwanta. Dauko ruwa ka sha kaga ikon Allah. Kenan wannan hadisin abin da yake karantar da mu Annabi wani yazo yace imin wasiya. Annabi yace la taghdab kakai hushi. Faraddada miraran yake komowa dai Annabi yace la taghdab kakai hushi. Allah dai Annabi yake maimaita mai la taghdab kakai hushi. A shedan ne yake zuga ka yana kaman kai a ce ma kaza kaman kai a ma kaza ai ka bubbuge ko kai kari. A Annabi cai kawai kakai hushi. To dan Allah ƴan uwa musulmi anan miye kishi ya hushi? Rishin hushi haƙuri ya salam wala duk wanda Allah ya bashi haƙuri ya bashi ribar duniya da lahira. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace ma wadun ada ausau wa azamu min as-sabr. Annabi yace ba a ta'o ba wani mahaluki wata kyauta kyauta mai tsada ausau wadda tahi yalwa ta yi girma a wajen Allah mina sabar kamar a bashi haƙuri. An baka haƙuri, an baka duk wata kyauta wadda za a baka ba ta kai ba ta wannan haƙuri. Shi yasa akwai wani malaminmu da yake karantar da mu lokacin muna jami'a. Malamin muna jin daɗin karatun shi. Malami ne mai fasaha, mai balaga, mai azancin zance. To Balarabe ne. To sai tahiya ta kama shi aka kai shi wata ƙasa ya bada karatu. Ina ga London ne aka kai shi saboda Balarabe ne asalin shi dama. Yaje bada kur yayi watanni dai da dama. To malamin nan mu muna jira kullum muna son darasin shi. To ya jima bai zo ba to ran nan sai ga malam ya zo. Kuma ya muna alƙawari ga ranar da zai ba mu karatu. Muka taru kowa yana jiran karatun shi saboda malamin akwai balaga, akwai fasaha, akwai ilimi, akwai azancin zance. muka taru kowa hoto da bik da kayye da saura da kayan karatu ana jiran ya rikara karatu ana rubutawa saboda daman shine dalibin ilimi so ake duk lokacin da ake karatu a ce akwai bik tattare da kai ko akwai elkaye ko akwai wani dan abu da za ka rika rubuta wasu kalmomi masu tsada mallam ya tara mu ya bamu yar zai bamu karatu muka zamna muna jiran mallam mallam yana zawa kawai ya janyo mana wannan hadisi ma'udiya manzo Allah ya ce ma'udiya ahadun ausau wa a'zamu min al-sabr ba a taɓa ba wani mutum kyauta kyauta wadda ta yi girma mai yalwa kamar a ba shi haƙuri ya ce mana ku yi haƙuri a rayuwa shi ne darasin da ne kawai ya ba mu a ran abinda muka rubuta wannan hadisin da wannan kalmai ku yi haƙuri a rayuwa ku cimma gaci a rayuwarku to wannan kawai shi ne darasin da ran nan wajen awa guda amma kawai darasi minti kaɗan kawai ya yi baya shikenan malam sai ya koma ya salamu wannan abun yake nuna mana malumai da yawa sun san mahimmancin mu yi haƙuri baka taɓa cin galaba a rayuwarka ko a miye sai kai haƙuri kai ko a dabanci kake dabanci in baka yi ba haƙuri baka ta iya ko ina daga ƙarshe in baka yi ba haƙuri ko a kashe ka ko a kore ka daga dabancin wai akan haraka ta duniyanci ma to ina haraka addini dole sai an yi haƙuri shi yasa in muka leƙa Qur'ani babu wani abu da Allah ya umarci manzo Allah da yawa da shi kamar haƙuri wani guri Allah ya ce wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kai haƙuri kamar yanda ulul azmi minar rusul suka yi haƙuri wasbir wa ma sabaruka illa billah kai haƙuri haƙurinka ba ga kowa ba sai ga Allah wasbir sabran jamila kai haƙuri 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 mai kyau ya ayyuhal ladzina amanu subiru wasabiru warabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كاي معلومه ما suka ce ko aljanna ba a samunta sai an yi hakuri duk inda Allah zai kazanta aljanna sai ya kazanta hakuri inna nakafu min rabbina yawman abusan kam darira wa qahum Allahu sharra zalika al-yawma wa laqahum nadratan wa sarura wa jazahum bima sabaru jannatan wa bima sabaru jannatan wa harira kun ga yana ka hakuri sannan a haka Allah ya ce qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar kalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-as-sabirina kun gani qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatin can da yata ya ce as-sabirina was-sadiqina kaga hida aka ka haƙuri sannan kuma aljanna aljanna ma ba a samun ta sai an yi haƙuri yo ai ba ka samu ba komin na ibada sai kai haƙuri ibadar kanta sai an yi haƙuri dama haƙurin ai haka wani guri Allah ya ce wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arruha as-samawati wal ardu uddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad darai wal kazimin al ghayza ai haƙuri ne wal afina anan nas wallahu yuhibbul muhsinin ai zancar aljanna ne wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin sai ce wal kazimin al ghayza to ai haƙurin malumai suka ce ibadar ta kama kanta sai kai haƙuri Allah ya umarce ka kai kai haƙuri kai Allah ya hana ka ka hanu to ka hanu kana son abin ka hanu Allah ya jarabce ka da kaza kai haƙuri wannan shine haƙurin ya rubu kashi uku Allah ya umarce ka kai koda abin yana baka wahala kai kokari kai a kashi na biyu Allah ya hana ka abu koda kana jin dadin abin ka bar shi Allah ya jarabce ka da wani abu kai haƙuri da abin da Allah ya subhanahu wataala ya jarabce ka to wannan shine haƙuri wanda haƙurin nan duk wanda ya shi zai ci galaba a rayuwa ko annabi Yusuf cai a innahu man yattaqi wa yasbir fa inna la la yudiyu ajral muhsinin al'amru wa sha'an duk wanda yayi takawa yayi hakuri in kai takawa kai hakuri to sai ka cin magalaba sai ka cin magalaba insha Allah ko mu yanzu ni jira halin da muke ciki abu uku ne muke bukata abu uku ne wai ayat da take cikin ko ayoyin da suke cikin suratul maida suratul an'am suratul ahli imran ayu ne guda uku zuwa hudu wanda a cikin suratul Ali Imran Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizu bidanatan min dunikum la yalunakum khabalan waduma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukfi suduruhum akbar qad bayyana lakum alayati la'allakum ta'qilun qad bayyana lakum alayati in kuntum ta'qilun ha antum ula'i tuhibbunahu wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khallu 'addu 'alaykum al'anamina min al-ghayz qul mutu bi ghayzikum inna Allaha 'alimun bi dhati sudur in tamsasukum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhu shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit kaga wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhu shay'a wannan sune abu biyu wa in tasbiru in kai hakuri wa tattaqu kai taqawa la yadurrukum kayduhu shay'a kaidin kafare da faranshi ba abin da zai cutar ku mun samu biyu wa in tasbiru wa tattaqu to ina na farko ai mun ce uku ne abinda zai sa mu tsira farkon ayoyin ya ayi wallazina amanu la tattakizu bidanatan ya ku masu imani kab ku rike bidana yani abakan sirri min dunikum ga wa'insun ku ma'ana kab ku yi sirri da kafirai a ba ku da wani sirri kab ku dauki sirrin ku ku hudi ma kafirai a ku yi sirrin ku tsakanin ku ku musulmai wannan abun uku kab ku wadi sirrin ku ku wadi ma kafirai sannan ku yi hakuri ku yi takawa to wannan abun uku wallahi abu uku wannan ya ishe ku ku ci galaba akan kafirai horan shi ku ci galaba akan ta kenan abu uku wannan ayoyin da na karanta a dunkule ne na hode su ban yi tsaya ban nace dole yayi saboda ba cikin tafsiri ba muke ko kuma ba cikin majal ba na wani muhadara ba muke wannan muna arba'un hadis a dunkule kawai abu uku in muka rike shi mu yan Niger miye takawa yi nayi mu ji tsoron Allah mu duka yan Niger wallahi Allah zai ba mu galaba kuma mu yi hakuri kuma kan mu dauki sirrin mu hodi ba kafirai kawai shine wannan ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizu bidanatan min dunikum la yalunakum khabalan waduma anittum qad badabtil baghdha'u min afwahihim wama tukfi suduruhum akbar qad bayyana lakum alayati in kuntum ta'qilun ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khallu 'addu 'alaykum al'anamina min al-ghayzi qul mutu bi ghayzikum inna Allaha 'alimun bi dhati sudur in tamsasukum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhu shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit ina fata mun fahimta wa'innan ayoyi ne idan muka rike su kawai mun ci galaba kenan mu yi takawa mu ji tsoron Allah mu bar duk wani abu da ake na shashanci sannan mu yi hakuri a rayuwa sannan kan mu dauki sirrin mu wadi ma kafirai to wannan hadisin Abu Huraira yace anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yace ma manzo Allah ausini imin wasiya qala sai annabi yace la taqdam kakkai hushi faradda da miraran hallo a wata ruwaya kaman shine manzo Allah yake ce mai kawai la taqdab yake ta maimaita wayan sun ce ya hudi ma bil adad wayan su kuma suka ce a shine sake dawowa ko ma wanne ne dai manzo Allah ya maimaita mai dan ya nuna mu hatsarin yin hushi faradda da miraran manzo Allah ya maimaita mai qala la taqdab manzo Allah ce kakkai hushi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ne sahihi حديث نجبا عن أبي على شداد بن عوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليهد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته رواه مسلم وانا حديث دجا عن أبي على بابن على شداد بن عوس shine Shaddad ibn Aws ya salam kinan wannan hadisi na Shaddad ibn Aws Shaddad ibn Aws Shaddad ibn Aws hadisi ne da yake cewa daga baban ya ala Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu yarra Allah shi tabbata gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan annabi yace inna Allah kataba al-ihsan Allah ya wajabta ihsan kyautatawa ala kulli shay akan komai anan kataba ai ana nin wajaba ko farada malamai suka ce duk galibi duk inda kataba tazo ko a qur'ani ko a hadisi ana nin wajaba kutiba alaikumus siyam ai wajaba alaikumus siyam kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu ai wajaba alaikum wa katabna alayhim fina ay wajabna to shine inna Allah kataba al-ihsan Allah ya wajabta yin ihsani ya fardanta yin ihsani ala kulli shay akan komai to me ihsani ihsani kyautatawa shi yasa ai jibril ya tambaye manzo Allah mal ihsan qala al-ihsan anta abudallahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka nan mu qural ihsani ne aka faɗa ihsaninka da Allah in ka zo bauta Allah ka bauta Allah kaman kai kana ganin Allah fa illam takun tarahu in baka ganin Allah fa innahu yaraka shi yana ganin ka to wannan maqural ihsani kenan to kuma ihsani tsakaninka da al'umma musulmai kai har kafiri su ake kamar ihsani saboda Allah ya ce wa qulul linasi husna annasu anan ai ana nin da kafirai da mu'minai har kafiri su ake kawudi mai magana mai kyau yadda zai ji dadi ihsani ne to in kafiri ana so kawudi mai magana mai kyau ka sanya mai horin ciki to musulmi ba min babu aula inna Allah kataba al-ihsan Allah ya wajabta ihsani kyautatawa ala kulli shay akan komai hatta dabba annabi yace fa iza qataltum yayin da za ku kashe fa asinul qitla ku kyautata kashewa me in ku za ku kashe ku kyautata kashewa musulmi ne ya kashe musulmi in za a kashe shi sai a kyautata mai kashiya yanda ya kashe haka za a kashe shi ka ce to bari a mai rauni ko an kashe shi a mai musula a mai kwacan kwacan a wannan kaga ba ai ihsani ba yanda ya kashe shi kawai a kashe shi ya zama yanda ya hudda mai rayuwa kawai a hudda mai rayuwa wannan shine ihsani saboda mun karanta hadisi la yahillu dammi imri'in muslimin illa bi ihdas salas as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a ba sha halitta a zuwa zinin musulmi sai da ɗayan abu uku as-sayyibu zani wanda ya taba yin arme in yayi zina ko mace in taba yin arme in ta yi zina sai wan nafsu bin nafsi muhallal shahid rai in ya kashe rai shi ma a kashe shi to wannan ai nasi ne ma na Qur'ani wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin nafsi wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tuflihun ina fata mun fahimta na gare ku rayuwa duk wanda ya kashe a kashe shi shine fa iza qataltum to wai da aka ce in ya kashe in za a kashe shi a kyautata wai ana nihin cewa shi ka amuna na mai ya zamanto an mai an wuce gona da iri shi da yazo kashe ya kawo kashe mutun yayi sai ku ce to mu bari mu datse mai kafa ko hannu bayan wannan kuma mu kashe shi to wannan buku kyautata ba wajen kisa fa iza qataltum fa ahsinul qitla yayin da za ku kashe ku kyautata kisa wa iza zabahatum in za ku yanka fa ahsinu zabaha ku kyautata yanka to ya ne kyautata yanka wal yuhidda ahadukum shafratahu dayan ku ya wasa wukashi wal yurih zabihatahu sai ya hutar da abun yanka ya salama hatta dabba aka ce a kyautata mata wajen yanka to ya ne kyautata kai wasa wukakka tai wulish yayin da in ka zo ka dora ma kaza ko zakara kai wulish da ya jafi ni kenan amma an ka dauko din Allah wuka mara kai kana gurza iranta ba ita ba a laira ba ita ba a duniya ba ka wahaltar da ita to wannan baka kyautata ba to turawa in sun zo su ba ma haka ba suke inji suke sawa kawai fille kan to dan Allah da mu da su wahi tausayi wallahi mu muhi su tausayi to amma haka za su ce ai ana muna nama dabba a samu raguna to ai raguna da Allah ya ce a yanka alai wa ya ce a yanka ai Allah ne ya ce a yanka umarni ne na Allah ashe duk dabbar da zaka yanka ba kai bane ka kashe ta eh ba kai ka kashe ta ba kai daman shi yasa wajen yanka ta ma kamar ka sunan Allah bismillahi Allahu akbar da sunan Allah Allah mai girma kana ce mata dabba ki hakuri ba ni bane nace in yanka ki ba ni bane na kashe ki a wanda ya halicce ki ne yace in yanka ki ke dabba ashe kana bata hakuri ba kai ne ka kashe ta ba Allah ne mahaliccin ta ya kashe ta babu laihi malumai suka ce yanka a yanka dabba menene matsalai Allah ya halicce su ne daman dan mu ina fata mun fahimta amma kuma mu in muka yi amfani da su to kuma hallau mu tsaya mu bauta a Allah Allah ya ce wal an'ama khalaqa halakum fiha dafu'un wa manafi'un wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shikil anfus ila akhir al-aya an halice dabbobi ne da mu su raguna su tumakai su awakai su shanu su raƙumai su zakaru su zakaza su kaza su tantabaru da sauran su dandun dan mu akai mun kuma musharo mun su amma mu bautawa Allah saboda dan a nuna ma karamci na dan adam wala kad karramna bani adam sannan wannan yanka na dabba ya halitta namiji yayi in dai musulmi ne ko bai balaga ba ko yaro ya halitta yanka sannan kuma mace ma ya halatta ta yanka kawai sharadin za'abi akan lagabas kawai ya karatun yanka bismillah Allahu akbar ne wa wannan shine farilla in ka kara Allahumma taqabbal minna ka kara Allah ka amsa Allahumma minka wa laka ka kara da wannan dubba kai laihi ba amma in dai ka sauke kace bismillah Allahu akbar wallahi ka yanka ya halatta a ci mace ma ya halatta ta yanka a ci ba da za ka ba an biyo malam da yuka da dabba ana malam ni ma ga nawa yana wannan wa ana a ya halitta kai ma ka yanka a gidanka amma an ka ba malankin kuma ya yanka wa ba kai laihi ba ina fata an bayyana kai ka ba wani ma ya yanka ba kai ba laihi ba nan tana malami shine walu hidda ahadukum shafratahu dayan ku ya wasa wukashi walu yurih zabihatahu ya hutar abun yanka wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi ne sahihi sannan in aka ce hadisi sahihi ya ishe mu hujja kawai min fawaid hadha alhadith yana daga fa'idodin wannan hadisin ra'afatullahi azza wa jalla bil ibad Allah yana tausasa ma bayin shi annahu kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya wajabta kyautata akan komi wa yadkul fi zalika al-ihsan ila shakhsin tadulluhu ad-dariq ka nuna ma mutun wani kan hanya ya shiri shi ma ihsani ne wa kaza da'amu da'am ciyar da abinci wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ani daga mumuna horo da aikin alheri وما ذكره النبي من القتل والذبح مجرد من امثاله نبي الحث على الاحسان في كل شيء لان الله تعالى كتب ذلك اي شرعا شرعا مؤكد نوكو انه اذا قتلت شيئا يباح قتله فاحسن القتل كما دين da muka koro bayani duka hadisin yana da fa'idodi da yawa wannan hadisi fa'ida da yawa gare to insha Allah hadisi na gaba shine hadisin da yake cewa kamar yanda muka faɗa hadisin na sha mu yanzu mun yi hadisi na sha yani hadisi na sha bakwai mun yi hadisi na sha bakwai yanzu kuma sai hadisi na sha takwas hadisi na sha takwas hadisin da yake cewa idan nam hadisi na 17 yanzu muka yi kaman yana nuna cewa kyautatawa akan komai kaman yanda summa da raba amsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana musallai fa qala sai ya ce fa idza qataltu yayin da za ku kashe fa ahsunul qitla ku kyautata kashewa wa idza zabahtum in za ku yanka kuma fa ahsunuz zabaha ku kyautata yankan wal yuhidda ahadukum shafratuhu dayan ku ya wasa yani a wukashi wal yurih zabihatahu sai hutar yani da abun yankan to kenan wannan hadisi na 17 ya kare sai hadisi na 18 hadisin da yake cewa an abi zarrin Jundab bin Junada wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radiyallahu anhu an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'd an-nusukh hadithun hasanun sahihun wannan hadisi daga Abi Zarrin baban Zar Jundab bin Junada Jundab dan Junada wa Abi Abdurrahman da baban Abdurrahman Muaz bin Jabal Muaz dan Jabal kenan wannan hadisin mutum biyu sahabbai biyu ne suka yi taron dangi wajen rawaito wannan hadisin dan ka san hadisi ne mai matukar muhimmanci kuma kowane sahabi wanda yake sahabi ne wanda yake sahabiyul jalil mai daraja na farko Jundab dan Junada na biyu Muaz dan Jabal wanda shi Muaz dan Jabal manzo Allah ya ce shi a ranar kiyama ma zai tashi yana malami shi a ranar kiyama ma malami ne ina fata mun fahimta Muaz dan Jabal kenan sannan shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni uhibbuka fillah Muaz dan Jabal ina son ka dan Allah kai ka ce kana son annabi ko ka ce kana son Allah ai dole ne ma amma annabi yace yana son ka ko Allah yace yana son ka ai ba karamar daraja bace kenan wannan hadisi sahabbai guda biyu ne suka yi taro suka rawaito wannan hadisin Jundab dan Junada da Muaz dan Jabal in ra Allah shi tabbata gare su su duka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal annabi yace ittaqillaha haisu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata kabi mummunan aiki da kai da kyakkyawa tamhuha wannan kyakkyawan sai shahi mummuna wa khaliqin nasa ka tabi'anti da mutane ka zamana da mutane bi khuliqin hasanin da dabi'a mai kyau wannan hadisin malumai suka ce duka kawai abu uku ne yake magana da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin ka kai dan adam da kuma haƙƙin mutane wanda dama in muka lura babu na uku hudu haƙƙin Allah haƙƙin kanka haƙƙin mutane wanda kuke tare na farko ittaqillaha haisu ma kunta wannan shine haƙƙin Allah ka ji tsoron Allah duk inda kake kalimatu taqwa kalma ta tsoron Allah ita ce take bada ribar rayuwa ta duniya da lahira shi yasa Sheikh Usaimin babban malami yace duk wanda yake son ya samu ribar duniya da lahira to yayi taqwa in alherin duniya kake so kai taqwa in alherin lahira kake so kai taqwa shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kenan arziki kake nema kai taqwa shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in kana so Allah ya kankare ma zininka kai taqwa wa man yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'ati wa yuzim lahu ajra hallo in kana so Allah ya kankare ma zininka wa man yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'ati wa yuzim lahu ajra in kana so Allah ya kama sauki a rayuwarka wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ya taqwa Allah zai sanya mai al'amarin shi sauki in kana so Allah ya kama warwara Allah yace in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atukum in ka mutu kana jin tsoron iyayenka yaza Allah zai yi da su Allah yace wal yakshal ladina law tarakum min kalbihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida kana so Allah ya kama yani mafita a iyalanka to kai taqwa koda bayan ka mutu in kana son ilimi ma kai taqwa Allah yace wattaqullaha wa yuallimukumullah ku ji tsoron Allah Allah sai ya sanar da ku in kana so ka tsere daga siradi a ranar kiyama Allah yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladina taqaw sai mu tseratar da masu taqwa in gidan lahira kake so kai taqwa tilkar darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin lil awwal aqibatu lil muttaqin haka in aljanna ma kake so kai taqwa tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wala alherin duniya da lahira sun tattara a taqwa shine ittaqillaha haisu ma kunta kaji tsoron Allah duk inda kake to wannan shine haƙƙin Allah na farko a wannan hadisin kenan kaji tsoron Allah sannan ka kyautata duk abinda Allah yake so kai abinda bai so ka hannu shine taqwa yi nayi bari na bari to haƙƙi na biyu wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka bi mummunan aiki da kai da kyakkyawa wannan kyakkyawa sai ya shahi mummunan da kai shi sa Allah yace innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at zalika zikra lizakirin aiki mai kyau yana tahiyar da munana sallah ta lokaci biyal aiki mai kyau ce to duk aikin da kai na sabo to tana tahiyar da wannan aikin da kai na sabo ita sallah ta lokaci biyal saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin mai sallah lokaci biyal kamar misali a ce ɗayan ku ne yana da korama a ko gidan shi kamar korama kamar basen ko kuma piscine kullun ya kai wanka so biyan ai dauda annabi yace dauda ta yi saura ta tare da kai suka ce a dauda ba ta yi saura da ta tare da kai sai annabi yace to haka misalin mai sallah lokaci biyan zinihi ba zai yi saura ta tare da shi ba kenan duk lokacin da kai aiki mummuna to bi shi da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya shahi mummuna kamar dauda ce azuba mata ruwa ita ta hiyar da wannan dauda ruwan ya ta hiyar da wannan dauda kenan in kai mummuna aiki ita kyakkyawa sai ya shahi shi aya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'ati zalika zikra lizakirin wannan shine haƙi na biyu khaliqin nasa ka dabi'antu da mutane ka cakuɗuntu da mutane bi khuliqin hasanin da dabi'a mai kyau kai mu'amala da mutane da dabi'a mai kyau dabi'a mai kyau shine ma'ana ka zamanto baka da kaushin hali ka zamanto mutum mai saukin hali ka zamanto mutum mai kyautata ma mutane ka zama wanda ka iya magana ka zama dutso to wannan duka yana daga cikin kyakkyawan hali shi yasa Allah ya umarni manzon Allah Allah ya ce wa amur bil urfi wa arid anil jahilin kai horo da aikin alheri kuma ka rika kawar da kai da jahilai kada wani dan ya hodi ma magana ko dan ya zage ka kai ta tashin hankali ka kai ma hika ce he kara ma ka zama irin shi a kyakkyawan hali shine a zage ka kai shiru ka gani kai shiru wani abun kai gani ka ki gani amma wannan kai gani ka ki gani ana magana ha in abun bai shahe ka ba in abun ya shahe ka kai magana shine ma he alheri to anan malamai suka ce wannan hadisin kawai abu uku ne yake magana akai abu uku na farko haƙin Allah wanda dama dole ne haƙin Allah kai kula ka cika ma Allah haƙin shi kai tauhidi ka ba Allah ka gode ma Allah wannan shine haƙin Allah na farko shi yasa yace ittaqillaha haitsu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake Allah yana da haƙi akan ka wallahi Allah yana da haƙi akan ka shi tunda shi ya halice ka kakka mai shirka kakka hada shi da kowa ka ji tsoron shi wannan shine haƙi na farko a wannan hadisin wannan shine abu na farko abu na biyu a wannan hadisin wata bi isayyatul hasanatu tamwa wannan haƙin ka kenan duk aikin da kai mummuna bi shi da kyakkyawa wannan kyakkyawan sai shahi mummuna wannan haƙin ka kenan haƙin ka a karan kanka kama kanka adalci saboda kai kin kana yin sharri shi yasa annabi addu'a yake cewa min shu wa na'uzu billahi min shururi anfusina Allah ka kare mu daga sharrin kanmu sharrin kanmu kaje kai aiki na sabo sharri ne kai da kanka to karka roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin kanka to ashe haƙin ka in kai mummuna ka bi shi da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya shahi mummuna wannan haƙi ne a kanka haƙi na uku wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin ka ɗabi'antu da mutane ka zauna da mutane da ɗabi'a mai kyau ka zamanto mai kyautatawa ka zamanto ka iya mu'amala da mutane ka zama baka da kaushin hali wannan kuma haƙin mutane ne akan ka yo dan Allah ƴan uwa musulmi wannan ukun waye zai huta daga nan ba wanda abu uku ne da mun haƙin Allah haƙin kanka haƙin mutane wanda kake tare da su ɗabi'a mai kyau shine haƙin mutane shi yasa manzo Allah yace kayrukum ahsanukum akhlaqan a cikin mutane wanda yahi a wajen Allah wanda yahi kowa kyakkyawar dabi'a me yake kyakkyawar dabi'a ka zamanto mutum kalm mutum sai tare sample wanda baka da matsala kana tare da mutane da kyautatawa kana a cikin mutane manzo Allah yace wanda yahi kyautata ma mutane yahi kowa a wajen Allah to shi yasa ai annabi yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan wa kiyaruhum linisa'ihim a cikin mutane wanda amumune wanda yahi imani wanda yahi kyakkyawar dabi'a kuma zababbun mutane wanda yahi kyautata ma matar shi da iyallan shi kenan anan abinda ake so a nuna mana ka zama mai dabi'a mai kyau kamar yadda Allah ya ce kuzul afwa wa amru bil urfi wa arid anil jahilin idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa innaka la ala khuluqin azim idfa billati hiya idan mutun ya mamumuna mai kyakkyawa to wannan shine dabi'a mai kyau mutun ya zage ka kai heka yabe shi mutun ya ki baka kai heka bashi shine dabi'a mai kyau idan mutun ya wannan cinka kai ma'ana dabi'a mai kyau shine kyautatawa dai a takaice wannan hadisin abu uku ne yake magana haƙin Allah haƙin kanka haƙin mutane rawahu turmizi wa qala hadisun hasan hadisi ne hasan wa fi ba'd an-nusuk hasanun sahih kuma hadisi ne ma mai martaba ta sahih ina ga lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana bukatun mu na alheri duka Allah biya wa subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu